Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Yau Talata 30 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Bayan an gabatar da ni Hawwa Abdulkarim Young Pioneer zan ci gaba da shirin. Yau ma shirin namu za ku ji tattaunawar mu wai shin zurfin koyon ilimin kwamfuta ga matan aure yana da muhimmanci, sai Malam Ali ya zai mana bayani akan illar sinuwar iyaye akan ƴaƴansu. Daga nan kuma mu saurari wakan Naza Yaron Zamani iyaye.
Dabiya ba mutuwa ba inda rai zai ansa du.
Sai za mu shiga fagen tattaunawar mu wanda ina tare da Malam Abdullatif da Hajiya Nana da Chairman Alhaji Papa Angola. Yanzu dai muna cikin duniyar kwamfuta da mata har ma mazan kowa na kokarin neman ilimin na'urar kwamfuta. Wai shin maza da mata za su iya yin daidaito wajen sanin na'urar kwamfuta ko koyon ilimin kwamfuta? Mu fara tattaunawar mu da Hajiya Nana. To yanzu ya kike ganin al'amarin?
Abin da yasa because yanzu nan ya bar komai na mu fast, kuma komai kake nema ka same shi easy ba da wani delay ba. Komai na tafiya yanda ya kamata. Ana ya kuna ko wasu ababan da zai tattare wasu hanyoyi ana using shi, yana bar kana samu komai simple da easy, komai kuma na tafiya da kyau.
Kina gani yanzu a matsayin ki na uwa ga girki, ga kula da miji, ga kula da ƴaƴa, ga kula da gyaran daki, sannan kuma ƙara miki
zai inde kai ka schedule time ka da ayyukanka, ka schedule komai time da zan yi kaza, ga time da zan yi kaza, komai na need ka schedule shi. Baka ga tashi gaba da kai yabu shi ka schedule time, kana ka make ma komai time shi, time da zan yi kaza ke ga, time da zan yi kaza ke ga. So in kai wannan ne baka samu problem.
Malam Abdullatif, kana ji abin da malama ke faɗi?
Ni ko wajen dai ban yi ranye da ita ba, domin so dewa in ba yi ankali ba an ba matan abubuwan da ya rinjaye su, domin yadda ka fara ga sha'anin gida, ga aikin da ke gida, so about majority of households kamar 70% suke yi. A zo kuma a ce kuma za a fita waje waje ta technology ta wani business, a kuma ba su wannan 50-50% na ayan ba su ma bedin dewa. Domin most often ka duba waɗanda ke kokari cikin matan wannan gaskiya su akwai masu kokari sosai, ka duba yaransu nawa ba dewa su ba ƴan aure ba ne, wani suna yin ample time that's to now, amma kar a duba fiye wannan a duba kamar lalle mata ma so su yi wannan only few za su yi, kuma su yin kaga wani yaro ɗaya ne, akwai yaro biyu, akwai ma ba dewa su ba su da maza.
Na fahimci a kyale mata inda suke
ba wai abu kai da suke ba, so at least must someone busy.
To akwai tambaya nan a shine yanzu ilimi yazo yara ma ko koyar da su abu she ta hanyar na'ura. Yanzu kai baka nan gida, mace ya kamata ta biya ko da wutar lantarki ne ta hanyar na'ura, ya kamata ta ga wani abu na faruwa gida ta hanyar na'ura. Idan bata sani ba jira ka ne ka zo ko kuma zaka nuna mata ne.
To so sheji soji abu ji baka cewa akwai basic ne suke guda ma yara ka gani, amma ka wace fice it means she advanced kina advancement now a bar shi wannan batun maza da masu kokari, amma basic na aka nan ya kamata mata su samu basic domin su goda ma yara. Wannan ba ce ka su doki kwarai ba san ba no, awa 30% su iya, amma basic ma sun nan.
Ni dai ina ra'ayin Nana kan tana mace zance da ta yi, abin damuwa na ne shine ba kai ga haka ba ma ya muka kare, domin kake da matanka in dare yayi lokacin da kake son kai sunna da ita lokacin da ta duki computer ko phone tana bincike ciki ina ka gwada mata aka gwada maka hanyar sunna kaga bai sunnuwa a waye gari kake da matanka lokacin da ya kamata ta baka dama ku yi fira mafi yawancin lokaci sai kaga tana kan computer ko kana tana kan phone wajen reno diya ma a waye gari ya dace a ce maimakon ta maida hankalinta kan diya yanda ya kamata sai kaga kamar an waye gari ba haka ke samu ba
it means samun iya wannan nan so shi take abin ga denying ka wasu abubuwa da gidan nan amma inda bata iya ba inda ba sani ba da wannan ta sa concentrate
saninta yana da muhimmanci amma me ina so ne ta sani amma ta yi hanyar da bai zama sabani ba boko in ba ta da karatu muhammadiyya sosai tana son ta doki bokon nan ya guide rayuwanta amma wanda take da boko take da muhammadiyya yakan yi sauki kan wanda ba ta da muhammadiyya so shi mu abinda muke kira ne mu ilmanta da diyanmu muhammadiyya da kuma ingiliziya saboda dukkan ilimi da za waye gari yana bukatun muna ko ina batu ilimi da muke na batun na'ura mace inda namiji ya kai cikin wannan ilimi mace ma ya kamata ta kai ko ta wuce wajen
ba masu malum ba waɗanda suka samu ilimin na addinin mata ma ba su wajen ka je gidan su ka ga yadda suke abin ga tafiya da maza su yaran su
ai wannan maza masu na da nasu
wannan su yana bidan ya nuna wato duk abin da yayi yawa yana kawo
mushkila wannan ga mushkila domin ka abin
tare na mutu
tunda equality da 50-50 not at all meshi yana farmer abin da fadi abin da farmer abin da gida an bashi one bed yara ya kai namijin ka wurin abincin ka ka ta taushe kuma abin da kamata kai maka doki girma
ga kin ga wani kwani sun Abdullatif Yesani zamanin ga da muke ciki mafi yawancin maza muna cucin matan mukan hana su wasu hakokinsu da ya kamata mu ba su misali da yake zaunin ga lokacin da bai aure matan shi ba in an gayyace shi wajen party ko in yana so ya fita da ita da ta restaurant zai kaita da yawanci ana yin haka domin lokacin yana marmarinta da ya auro ta ya kawo gida yau ta hayyafa mishi da ya biyu uku lokacin nan nan gayyace shi wani wuri ma ba zai je da shi ba ba zai je da ita ba sa'annan ma bai kaita irin restaurant din da ya saba kaita a ji a ci a sha irin kan da ake bai kaita saboda me yana ganin kamar yanzu ba ita ba na fita bane ko ba haka nan ba sai shi mu yanzu haka in ga duba kuma barin zo har wa yau abinda nake so ka gane a waye gari yau maganar nake so ga maka yau da muke zaune ga mata da yawa wallahi tallahi suke ciyar da gidajen
farko dadin
Let me see, idan an nuna wa mace ta kore cikin fannin fasaha wannan zaman mata a duniya mun kusa raba biyu a cikin population duniya gabaki daya kuma kadan ke amfani da na'urar fasaha
nace ba ya kamata mata su yi amfani da na'ura yau abin da kamata su yi su ji tsoron Allah cikin abin da za su yi duka a waye gari abin da nake son ki sani zamanin ga mafi yawanci mata su ne waɗanda suke hidiman gida mafi yawancin mata su aka bar musu wahala yau mace ma miji dai rasu ya bar diya ina hannunta dangi ma ba su kulawa da diyan miji eh yaran da aka bar mata in dai namijin ko ya mutu ya bar gado yanzu gado da haifa dan shi kan haka amma in mace nan ta kimsa kanta ta san abin da ya kamata kaman na'urar ga cutan ta ma zai wuya
ba za a iya cutar da
ita
saboda ta iya ta aika email
ta iya
ta hau kan
a tuci na mace ba shi ne wannan batun ilimi ne batun ilimi batun ilimi dole
ai maganan ga sauki ne
dole ne mace ta
koma yau har wa yau
dole ne
mafi yawancin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ne daga nana Aisha ko ba haka ba saboda shi kuma an ce uwa ita ce makarantar farko
kana kira ga mata su
ina kira ga mata in su yi kwana ne su tashi su koyi hatta tuka jirgin sama wallahi su je su koyi kuma in bayan ma tuka jirgin sama akwai wani abin da ya kamata su yi domin lokacin gaba lokacin kwana bane in kun yadda mata aka bar ku baya wato za ku ku doko wani abu ne amma ku ƴan gaba kuke addinin kuma bai bar ku baya baka ku yadda a doki wani roman duniya a ce a matan suka yi ilimi amma bilshar in kika ilimi na na'ura yanda ya kamata
komi ba haka gama taurari ko
idan mace ta yi karatu ba ta hana mijinta komi
a kai so na
duka sai hada ta hana mijinta wani sai ta yi karatu shi ba
saboda shi muke kiran iyaye mata gidana ku wallahi ba ku ba gida ku maida hankali kan karatun muhammadiya na diyanku kuma sa hankali kan karatu na ingiliziya in mace ta samu muhammadiya ta samu ingilishiya rayuwanta ya yi mata sauki saboda ta yi biyayyan aure kuma ta yi biyayya ga iyayenta yanda ake so an dace
to tun da ka ce mata in ba ku ba gida ka sai kamar maza kuma in ba ku ba waje kada tauki gida ita ne ke gida ba a je waje kuma ita nawa ne wajen a bar mu maza gida naki ne in ba ki ba gida amma mazan in ba ka ba waje so shi cewa ina da ce ya mai dakin ka na ta yin daki mai gida kuma na ka yin gida yanda Allah ya aje shi rabin kenan
an tashi zamani mai daki wai ta daki na ta ne billahi la zai
da daki ba
gari ma na ta ne ba daki ba ma daki ka saki abin ba daki siya ko
shiri abin kenan
waje ma na ta ne
wajen neman ilimi ku maida hankali yau wajen batun na'urar da ku bari diyan ku su yi digirori
wa equality ya wajen equality na aka je 20-80 equality
ne 70-30
equality
ne equality da nake zaune wallahi in mata na ko diyana mace da ta yi 60-40 ma na tabbatar daidai ne domin mata suna da tausayi ya fi maza
ta jama'a na muka kawo karshen mu kamar yadda kuka ji
shiri na yau da gobe Muliya America kenan mai gidan mai taba gurmi
bayan wannan tattaunawar mu musawari Malam Ali mai wayar da kan matasa game da illar shan miyagun kwayoyi inda yake bayani akan illar da ke cikin tsinuwar da iyaye ke yi wa ƴaƴansu
kuma yawanci muna ga da iyayen mu mata zagi kin cidu cegiya sinanna cegiya masiyaciya zagi bakin uwa dafi ne cegiya eh yau cegiya gobe cegiya tun tana shekara guda kina cegiya ta kai shekara 15 tare cegiya shekara na shekara 15 in yau yariya ta zo tana shekantakawa zaki ga yama kin manta keke ce mata cegiya duba wallahi kina wasa da ni kin ganin nan kawai magana ne wo ko baki fadi abinda da ta ganin ba to rana guda kin ganin wa zai gani wannan lokacin ke uwan ba idan ba shi yasa yawanci iyayen mu an rayya bata a ringa sanin me ake ga yama yara bakin uwa dafi ne ya biki kaman kina yi ne just for nothing amma shi ga yaro yazo yana wani rayuwa karshe a ce wai iskoki kin manta kuma ke kin si ne mata tun tana shekara 5 hatta kai shekara 20 tare zin wannan duka tun shekara 5 shekara 15 kina ce mata shegiya a rana daya shegiya nawa kike ga yama diyanki tun tana shekara 10 har yau ta kai shekara 20 a rana daya shegiya so nawa kike fadi times shekara 10 shei yau tana abu yana baki mamaki a'a kin tara mata shigantakan yasa mun shi kike gani zaki fara yariyan ga na rasa kanta ko iskoki ne wanga ya fito wai ba ta yadda a'a kin tara mata manyan aljannan dai ko shegiya masiyaciya kin ci babanki kin ci manki kin ci kazanki yayi kazanki wallahi kike wasa da ni baki ganin alheri wo wallahi kaman wasa kike kai kina magana amma wallahi la'azim bakin uwa bala'i ne ranki ya bata kake saurin zagin yariya i kokari ki ba kake hankuri kake aibatar da ta ba kake hankuri har hankalinki ya kwanta sheki ajiye ta ki bari ta san abinda ta yin nan ji laifi ne kaza 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 kake kuma next time kaza next time don wallahi yanki kai kuma na bata miki ranki na bata miki ranki ni kuma ban son na bata miki rai kin san yanda ni da ke muke ki doke ta da fira yake ne amma shi ke mata fira kaman abuya da yawancin diyan mu mata kusan kaman abuyoyin iyayen su suke mata iyayen mu mata suke don kaga inda kanuwan gana da kanni na suke da mana kaman abuyoyi suke fira tare shi gara ma kai namiji lallashi an kare ma kake ji amma yawancin mata zaki ga kaman kanuwan mu in manta ne amma kaman kanuwan ta
ba mu da yanzu yara kanana kuna da diya manya
to wani kata yo wallahi ma na yi shekara na 17 tukun na haifu wannan ya fi shekara 17 ta samu shekara
30
diyanta na kin gani ko shi yasa this kind of abubuwan da ya kamata iyaye mu sani kuma in kana uba ka tabbatar da ka shigo gida kamin yaran ka su yi bacci menene wannan sirrin dake wurin ka iya kai fira da yaran ka ka san yanayin da suka shiga cikin wannan yanayi yau nan gaba daya kin je makaranta ka je school ya aka yi me aka koyi kai da wa kuka fita yau kai da wa kuka ci abinci akwai wani firan she in ka tambaya zaka yana gaya maka ma wasu maganganun ya fara gaya maka daga wurin zaka ringa tsakalo abinda yaro ke gaya maka ai wanga abinda ya fadin ga ba daidai bane she kai gyara abinda ya fadin ga daidai ne she ka dawo man da shi haka ake sani me yaran mu ke ciki akwai baban da kamin yazo yaran shi sun yi bacci kamin ya fita gida kuma ba su tashi kwana ba saboda Allah da Allah matanka mai kasuwanci ne kana gode ita zata zama ta yi wanga abubuwan ga duka ta gaji wani rule kake play ganin cewa akwai uban da bai san birthday din shi ba ka tambaye shi date of birth din shi wallahi bai sani ba akwai uban da bai san class din da diyan shi take shi dai ya ce miki oh tana JSS oh school kaza take zuwa amma wallahi bai ga miki wani class take yau aka da nake miki magana ga su mogeli na karamin mai shekara 10 dan zazzabi tai daga school da rai ta aka call una me yasa aka call una an san irin kafan da nake kaiwa su Alhaji yariyar nan mun ga jikinta ya dai zafi ko ka zo ka je da ita gida ban kai 5 minutes ba ce ga ni cikin su shows them who my children are ya halaka ni da yara na suke in ji ka shigo gida wuri na baki taba ga yara na sakar gida 24 hours suna daki saboda irin halakan da nake build tare da su ban taba dokan phone da ni nake use isa mai lock ba yara na use phone una me suke yi da shi oh dada an ce mu sai cabu sai cin gani menene zo ki yin gani ina monitor me ake yi aka suka doki phone din mansu tana monitor me ake search haka ake zama da yaro bari ya feel like home bari yaro ya san yana gida kai ka bari yaro kullun waje yafi mai gida yanzu yaro ya zo da yake phone he aje min phone una yaran banza da shegantaka kuma ya kamata ya maybe research like killer assignment ne yanzu ba waje zai je da mi phone ba yau yayi gobe yayi GB yayi yanzu ya zo ba ruwan shi ma da phone ka da ya zo kai ina yariyan ga tabi ne oh wai ta je ta karbi phone din abuyanta daga wurin kasan me za sai ci baka san abin da za sai ci ba shi sai ga kaman ni daki na ina da wifi wanda every month nake biya I'm just trying to make sure kaman na kam hankalin yara na tare da ni ko da yaushe ni da su shi sai yara na haka mata ne amma kowanne firan su babban cikin su sha hudu amma firan da ban sani ba komai suke yi na sani tabbata yadda bukatun su da bai fin karfi na ke yi musu in kuma zai fi karfi na sai ne nake fira da su haka ya kamata iyaye da yawa mu ringa yi
to Malam Ali mun gode kwarai da gaske da wannan bayani yanzu kuma musawar wakan naza yaron zamani wanda ya mata suna da iyaye
yafe ma danki ko kuma dan ya halaka ya lalace ka mu da ciwon da babu waraka abin da kika min bazan in yafi yanki ba kin dauki ciki na ba wanda bai ga wahalan ki ba bayan wata tara kika haife ni kika rene ni garin da fanku ba wanda bai ga kokarin ki ba lokaci yayi da zan share miki hawaye wai taimaka miki da ke da abba da kawaye burin ki kika nayi aure to gashi nayi aure iko Allah shekaran ga zan samu tagwaye mam yo gani kasa mama I'm sorry na sake shi yasa don Allah kake worry kada ki bata ranki mama zurun ku mi danki ko da bayan ranki one day I'll tell you your story live it mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi live in na mu ku yafi mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi live in na mu ku yafi kama da ubana amma ban dau halisa ba yawan karatu alqur'ani ni ban ga irin sa ba imami mai kyauta da sallah san ban ga kamar sa ba ban san ko ya san kasance banda ban zama dan sa ba shi ya kama hannuna ya kai ni madarasa madarasa ta ka ya sa lokacin kaina tafasa an san sam zama babban malami in yi boko in zama injiniya ko kuma professor duka ban yi ba ya aje ni ya bani nasiha duka ban ji ba ya kiyashe ni duniya san ban kiyayi ba ya yi iya gudgudun sani ne ban saurari ba ban saurari ba yau gani kasa baba I'm sorry na sake shi yasa don Allah kanka worry kada ka bata ranka baba rungumi danka koda bayan ranka one day I'll tell your story mama ki yafi baba ka yafi yayi ayafi dole finda na muku ku yafi mama ki yafi baba ka yafi yayi ayafi dole finda na muku ku yafi sama mawaki ba na sani kaddara ya kamata musulmi duka ya sani rayuwa ta ta kasance yanda Allah ya nufa ku yi min addu'a shi zai zama mai sanin rufa mama na roke ki don Allah ki daina kuka hawayen ki yana sa suciya ta na suka kai da baba zan kai ku haji in kina muku mashi in sai muku Rolls Royce kuna ta tuka abokai mu girmama iyaye tun suna raye kada mu sa suna hawaye mu zama yaya na gari babu shaye shaye mu zauna da su mu so su babu jaye jaye da iyayen su ba suna Allah jikan su rahama da hasken kabari Allah ya ba su mu da namu ke raye to mu musu ladabi bashin musu biyayya wallahi yana da hadin fete mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi dole finda na muku ku yafi
to bayan wakan kuma yanzu zamu tattauna da shahararre kuma ƙwararren masanin harkokin tsaro wanda ya yawo kasashe da ake tashin hankali sama da 70 zan so ka gabatar min da kanka da wa nake magana
kai da ambassador Rashid Saidu Inusa kuke magana to ni ambassador Rashid Saidu Inusa ni ne na zama former director general na shugabanni director general na intelligence na Ghana na zuwa kasan waje na kuma na shugabanni director intelligence kasan Ghana kushi an ka ce kasan Ghana a ce musulmi ni ne musulmi na farko ni ne mutum tudu na farko inda ya wanda samu wannan makami biyu in external intelligence ba musulmi ba mutum tudu inda ya ci gaba ya zama yayin ta shugaba external intelligence internal intelligence shine research department internal intelligence shine BNI daga BNI an samu mutanen tudu sun ci gaba amma musulmi ne farko daga an ka ce cikin kasan Ghana musulmin da ya ci gaba ya kama external da internal ya ci gaba kasan Ghana to she ni she mu gode ma Allah
kafin mu zo batun abinda experience din ka outside da matching gida menene wannan season
to sisa is Center for Intelligence and Security Analysis CISA Ghana CISA Ghana mun yi da mu ci gaba da channel intelligence don saboda na aiki cikin intelligence 40 years da shi na duba kamar yanzu na huta mu zo gida to ba hutu cikin intelligence don ka duba irin lamari da zanga-zangan da ke tafiya cikin region mu ba hutu don shi na doki wannan experience na dokin taimake aikin kasa
wanda kai ma da zaka bawo al'umman kasan ka
al'umman kasa na give back all the experience don na aiki intelligence service na aiki kasan waje 31 years na aiki cikin Ghana don shi
da ka kafa wannan abin shekara
no eh wannan 2019 muka bude muka kafa to kasan after that da na retire na yi wannan to she covid yazo to cikin covid 2021 na kasan waje to yanzu ne na komo 22 muka fara mure muna da kadan-kadan to cikin shekaran ga don muna aiki da yawa muna vetting muna political risk analysis country risk analysis to duka dai ana yi aiki dai ana ba kasan waje she muka ce no to yanzu muka mu taimaki garin mu to taimakan garin mu cikin January mun fara actively muna ba training dai as karatar da mutane su gan abubuwa cikin intelligence security
ka tabo batun social media yan jaridun da ba biyan su da kyau da abubuwa ne da dama ni wanda yafi jan hankali na shine yan social media ka ce yanzu yan terrorist ma suna da social media handles ya zamu yi mu gane ya zamu yi mu protect kanmu ya zamu kare kanmu da wannan
ai shi yasa mu sisa muke nan sisa muna nan mu ba ku training zai waye muku ku gane kamar muka je nan ga ya kawo damuwa don social media shi suke doka suke ruda ana ruda mutanen mu kamar kai dai ka zo in ka zo IS ko Janim ko Wanga wannan ko amfani ka samu kudi ka samu lada ka samu aljanna mutum ya samu
suna bibiyan kai matafiyan ka kan social media sai su
approaching ka a ce maka kaman ka zo for instance addini muna gwada kaman kai ka aifu kai ka aure fudu su sun ce maka kaman ka zo kana da mata da yawa abin da yasa kenan kaga suna kama mata suna kai su suna musu abinci kuma suna auren su duka dai a ji dadi ana aiki ana sha'awa mutane dushi ana sa mutane dufu to shi social media na da kyau at the same time kuma ana use wannan ana akwai wani mushkila ciki ya kamata kowa ya gane amma ba kai ka gane in ba ka da karatu ba kai ka gane in ba an karatar da ka ba ba kai ka gane in ba ka san lamarin na tafiya ba to abin da yasa kenan
wani bangare yana bukatar ka zo ka zamna a karantar da kai saboda yanda zaka fahimci yanda zaka tafiya a social media to mu zo bangaren shekaran zabe shekaran nan mu duka mun san gane na zabe amma kina ji ana wani kana ji ana wani magana kamar to shekaran ga zaben gari yayi curfew ganin ko bamu san ma yanda ake tashin bombo ba kana gani akwai wani barazana ciki ko dai fada ne namu da muka saba
fada ne namu don saboda kowani zabe yana da karfi kowani zabe tunda an ka yi independence har yau kowani zabe yana da karfi don shi zabe ne don is competition competition kuma kowa zai shiga wannan competition dole ya kamata ya yi shi ne kanshi don wanga ya ce ni na ci wanga ya ce na ci wanga na ci don shi a daidai wadannan zanga zanga ako karfi don shi ba na this year kadai ba to this year ne don saboda wanga yi shekara takwas ya je shekara takwas wanga shekara takwas to yanzu dai wanga ya ce kamar okay na yi shekara takwas amma na je gaba shi wanga ya ce no ka yi shekara takwas te tamun kai akai mu sauran namu don shi duka dai fadi fadi ne amma ni na yi imani tunda muna garin ga mu ba Allah ba amma ba wani tashi hankali kwanci hankali ya zo gana kuma a kwadata ya zo gana duka ne dai mu da kanmu mu roki Allah kuma mu gode ma Allah da garin da muke don gana ne gari wadata gari mai amfani kuma gari ne kagan ana tausayin Allah ana bautan Allah ana tausayi
mu zo experience in kadan ka tafi ka taba gani mu dai ba mu taba gani yaki ba saboda haifaffun gane ya lamarin yake da gane idan zaka bambanta ko zaka compare
zaka compare shine yake gaya muku an ka ce garin kwanci hankali garin wadata shine gana don gana wani bai son
duniya ko dai Africa
duk duniya ma duk duniya don ni na je gara wurare garuka garuka inda Bature ya ce 75 countries in the world
75 countries
in the world cikin duniya to shi na ga abubuwa na ga duniya in ka je ana so yaki ka je wuri kamar Haiti first state kaga yanda wurin yake kaga kamar gari mutum ka bata garinka to baka da wurin bi
kaga Haiti garin
da ya lalace duniya yanzu haka kaga ni ko don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri ko mu san kamar gane ne garin mu kuma garin wadata garin kwanci hankali don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri mu ci gaba da lamarin cikin garin to muka yi hankuri an da kuwa kuwa oh tashi hankali amma komai bai zuwa kullu haka ake yi ba in kowa ya ka tambaya kowa an ci kamar zaben gari ya ko karfi zaben ga yin fada amma kaga eventually ba wani zai fito zai wani fada
ana muka kawo karshen shirin mu na yau sai sabon mako idan Allah ya kai mu ni Hawa Abdulkarim Yaufaniya ce da gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya
to masu sauraron mu anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar mu Hawa Abdulkarim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗan sa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Shout it.